الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kadar haduwar mu a wannan yammacin ranar litinin 19 ga watan juma'a da akhira shekara ta 2434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 29 ga watan 4 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni wai misali sanadiyar ruwan sama ana iya yin kasarun sallah ma'ana lokacin da ake hada magarba da isha ko azhar da la'asar in dai a zaman gida ne baya halatta ita kasar ta ke banta ga matafiyi ba wanda yake mazaunin gida mazaunin gida in an samu uzuri kamar ruwan sama kamar tsananin iska ko wani tsananin duhu ko wani tsananin sanyi wannan duka dama ce wanda take bada a hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci in ma azhar da la'asar ko magarba da isha amma ita kasarun sallah ta ke banta ga wanda yake matafiyi mazaunin gida baya halarta yin kasarun sallah na'am wai naman talatali talatali halaka ne an gane ku nau'i ne wanda yake na kaji wanda iya abin da suke kiran shi a larabci shine addikur rumi ma'ana zakarar rumawa wanda kasancewar wasu nau'ika na dabbobi zaka same su a wani wuri babu su kamar yanda yanayin mu anan in ba daga baya ba da ba a san shi ba a yanzu haka zawwa ne ake da shi don haka kasancewar yana daga cikin naman da Allah ya halitta ma mu'minai na ga yake shi wannan aya ita matsayinta daban kuma wannan haraka ta bincike na kimiyya matsayin shi daban yakan iya dacewa yakan iya kuskurewa amma iya wannan bincike nasu kuma ya kuskure na cewa shi ainihin ruwan sama gumi in yayi gumi wani hayaki ne yake tashi daga cikin teku wanda in yayi sama ya haɗu girgije ya haɗu shine ruwa yake sauka shi kuwa fadar Allah subhanahu wa ta'ala na nuna mana takanas Ubangiji ta'ala yake saukar da ruwa daga sama kamar yadda yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'an bi qadarin fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabin bihi laqadiru da can fadar sa wa anzalna minas sama'i ma'an bahura shi kuma kasancewar abinciken bature cewa rana a tsaye take gudaya duniya ita ce take juyawa wanda nasi na alqur'ani shi ko ya tabbatar da cewa rana tafiya take kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun an gane ko da badassa wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizil alim da kuma can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan fa atba asbaba hatta idza balaga maghribash shamsi wajadaha taghrubu fi aynin hamia wa wajada indaha qaumun qulna ya dhul karnayn imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna wadannan ayoyi abinda suke tabbatarwa rana tafiya take ba a tsaye ba take a gudaya da haka ita kuma waccan aya matsayinta daban abinda ake nihi wanda zai ringa izgili da ayoyin Allah ya ringa wargi da su yana ba'a shine baya halatta inda kaje ana sukan abinda ya shafi addinin musulunci kai ka zauna in ka iya hanawa tilas ne akan ka ka hana in baka iya hanawa dole ka tashi ka bar wurin shine yake cewa wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukufaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri innakum idhan misluhum amma bata nihin wannan irin wannan bincike ne aka yi shi yana iya dacewa kuma yana iya kuskurewa na'am tambayar ta kace ban gane ba kamar aka miye nake tambaya sai kamar dangane da sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al-istiwa wasu malamai suna inkarin daukakar Allah akan al-arshin sa sai su awwala wannan aya ar-rahmanu ala al-arshi istawa istawa sai su ce istaula Ubangiji ta'ala yayin rinjaye akan al-arshin sa awwala irin waɗannan ayoyi masu tabbatar da sifofi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan kuskure ne kauce ma tafarkin magabatan kwarai kuma ya shi cikaro da aqidar Ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kamar yanda al-Imam Malik Allah ya ji kansa an masa tambaya game da wannan aya yake cewa al-istiwa'u ma'lum daukakar Allah akan al-arshin sa abu ne sanayi sai ya ce wal kayf majhul amma yanda Allah ya daukaka akan al-arshin abu ne wanda ba a san shi ba sai ce wal imanu biha wajibun wal imanu bihi wajibun yin imani game da daukakar Allah akan al'arshin sa wannan abu ne tilas sai ce was'alu anhu bid'a amma tambaya dangane da kaifiyar yace wannan bid'a ne dan haka kasancewar ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar da daukakar Allah akan al'arshin sa ayoyi na alqur'ani aya kusan 8 wanda Allah yake tabbatar da cewa ya daukaka a cikin akan al'arshin sa aya 7 nake ne banda sauran ayoyin da suke nuna wannan ma'ana dan haka ibnul qayyim Allah ya ji kansa yayi littafi mai sunan al-ijtima'ul juyushil islamiyya ala ghazwil mu'attila wal jahmiyya dalilai waɗanda suke tabbatar da daukakar Allah akan al'arshin sa sai dai ka dalili sama 150 farko ayoyi na alqur'ani sannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan maganganun sahabbai sannan maganganuna tabi'ai da atba'ut tabi'i darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala mun tsaya ƙarshen hadisi na 123 hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na addu'a da wannan addu'a a cikin sallarsa اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أول لفظينا الإمام مسلم فذا الله كيشوا إذا تشهد أهدكم فليستئذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحو wato maza Allah ke cewa ya Allah ni ina neman tsari da kariya da kai min azabil kabri wato game da azaba ta kabari wanda bayani ya gabata azaba ta kabari abu ce wanda take tabbas nasi na alqur'ani da hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallama su suka tabbatar mana da azaba ta kabari Wadar Allah subhanahu wa ta'ala annaru yu'raduna 'alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adhab da fadarsa wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu 'ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila 'adhabin 'azim da yace sanu azibuhum marratayn azaba karo na farko shine irin bala'in da Allah yake jarraba su da shi a rayuwarsu ta duniya azaba ta bi malamai suka ce ta kabari azaba ta uku da yace thumma yuraduna ila azabin azim ita ce azaba ta yinin alkiyama da kuma fadar Allah subhanahu wata'ala ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى معيشة ضنكا عبد الله بن مسعود يشي يشي عذاب تكبري دليلي daga cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce al-safa dai daga cikin su hadisin da ke cikin sahih muslim manzon Allah yake cewa laula anta dafur ba dan kar aje junan ku ya kasa binne juna maza Allah yace la da'utullaha an yuriyakum azabal qabr yace wallahi da na roki ubangiji na ya nuna muku azaba ta kabari ido da ido ita kwa aqidar ahlus sunna wal jamaa azaba ta kabari na kasancewa a bisa rai da gangan jiki gaba daya sabani kamar yanda ibn hazm Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa azaba ta kabari tana kasancewa a bisa rai kadai banda gangan jiki maganar da tafi nisa shine malaman da suka tafi akan cewa gangan jiki shi kadai ne ake azabtarwa banda rai amma aqidar ahlus sunna wal jamaa gangan jiki da rai sune ubangiji ta'ala yake dandana ma dukkan wata azaba ta kabari haka ne in ni'ima ce ta kabari na kasancewa akan gangan jiki da rai to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Allah ina neman tsari da kariya taka wato game da azabul kabari sai yace wa azabin nar wato da azaba ta wuta wa min azabil mahya haka nan ina neman tsari game da wato fitina ta rayuwa fitina ta rayuwa kamar yanda bayani ya gabata duk abin da zai zame maka shamaki tsakaninka da bin dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala imma jahilci ko kuma son zuciya domin waɗannan abubuwa biyu suke hana mutum yabo hanyar da aka shar'anta masa yabi ma'ana dokokin ubangiji subhanahu wataala imma jahilci ko kuma son zuciya wannan shine ake nihi da fitina ta rayuwa sai yace wani mamaci haka nan da fitina wato ta halin mutuwa shine irin abin da ke faruwa ga bawa a lokacin mutuwa domin shaydani baya rabuwa da bawa hatta a lokacin da yake fitar rai fama yake sai ya kafirtar da mutum to dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari dangane da fitina ta halin mutuwa dan ka'ida kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cai al'amalu bil khawatim ko kuma al'umuru bil khawatim abinda mutun ya cika da shi shine ake la'akari da shi in mutun ya cika da imani duk abinda zai biyo bayan yinin alkiyama mai sauki ne wala iyazu billahi idan mutun ya cika da kafirci wala iyazu billahi makoma ta yi muni don haka duk kai ka wanda ake shine fatan cikawa da imani wannan abin da kabar duniya akan shi shine ubangiji subhanahu wataala yake lura da shi sai ya ce wa min fitnatul masihid dajjal haka nan ina neman tsari naka ya ubangiji na game da fitina ta mai shahihin ido shine kenan almasihud dajjal ad-dajjal ta ciccin makaryaci domin lafazin almasih malamai suka ce an ambace shi almasih saboda idansa na hagum a shahiki kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna rabbakum laysa bi a'war wa innal masiha ad-dajjala a'waru al-aini al-yumna ka anna aynahu inabatun qafiya manzon Allah yace ku san da cewa ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ubangiji ta'ala idanu biyu gare shi wanda suka dace da girman sa wanda mun fahimci ma'anar ido to amma mun jahilci kaifiyar yanda idan ubangiji subhanahu wata'ala yake domin ya ce mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir manzo Allah sai ya ce wa innal masiha ad-dajjala lalle al-masihu ad-dajjal manzo Allah ya ce a awarul ayni al-yumna ya ce idan shi na hagum na dama manzo Allah ya ce a shahiki ka anna ainahu inabatun qafiya manzo Allah ya ce idan yanda ka san wato ninannar kwayar inabi wanda ta bulso haka idan yake a tsakanin idanun kuma an rubuta kaful fa'un ra'ul ma'ana kafir manzo Allah ya ce da wanda ya iya karatu da wanda bai iya karatu ba duk wanda ya gani zai karanta wanda kamar yanda bayani ya gabata dajjal babu wata fitina tun Adam alaihi salam har zuwa kiyama sama da fitina ta almasihud dajjal dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani annabi ko wani manzo daga cikin manzannin da Allah ya turo face sai ya tsawatar da al'ummarsa game da fitina ta almasihud dajjal wasu malamai suka ce an ambace shi almasih domin zai zagaye duniya gaba dayanta wato a kwana 40 kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan an ciro kalmar minas siyaha asiyaha shine yawon shakatawa a ban kasa kamar yanda Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa alamu annakum ghayru mujizillah al aya illa kasancewar kwanukan 40 manzo Allah ya ce wani yinin kamar shekara yake wani yinin kamar wata yake wani yinin kamar sati yake a kwana 40 zai zagaye duniya waɗannan abubuwa guda hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi tahiyya ya ma kansa salati shine salatul ibrahimiyya sai ya nemi tsari da waɗannan abubuwa guda hudu kari a riwaya ta Imam Muslim manzon Allah yana cewa wa a'udhu bika minal ma'asami wal maghram ya Allah ina neman tsari da kai game da daukan zunubi wato da nauyin bashi wannan lafazi na al-Imam Muslim da malamin shigo da shi manzo Allah yake cewa idan dayan ku yayi tahiyya kenan anan kaga zamu gane wannan addu'a sai bayan ka gama tahiyya za ta biyo baya bayan tahiyya ma sai ka gama salatul ibrahimiyya sannan ita wannan addu'a za ta biyo baya bayan kayi ta sannan sai ka zaba addu'ar da ta kayatar da kai wanda kake da bukatun wasu alkhairu na duniya ko na lahira a wajen ubangiji subhanahu wataala sai ka ruke shi shine yace fal yasta'iz billahi min arba ya nemi tsari na ubangiji subhanahu wataala game da waɗannan abubuwa guda hudu akan wannan lafazi malamai suka tabbatar mana yin wannan addu'a matsayin ta wajibi ne kamar yanda wasu malamai suka tafi akan cewa sunna ce mustahabba amma alqaulu bil wujubi aqrab cewa wajibi ne wannan yafi kusa da nassi dan haka umarni ne kuma babu wata karina wanda ta sarrafa shi daga wajenci illa kasancewar in ka bar wannan addu'a ba maganar kabla akan ka ko ba'adi domin malamai sun bambanta akwai abubuwa waɗanda suke masu ƙarfi akwai waɗanda suke kuma wato sunnoni masu ƙarfi akwai sunna kuma wadda take kenan ghayru mu'akkada to shine anan sai yace yaqulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya allah ina neman tsari da kariya game da kai game da azabar wutar jahannama kenan can da yace wa azabin nar annar anan alif al alif wal lam kenan li bayanil jins abinda ake nihi kenan ita ce wutar jahannama domin wutar lahira dole ne bawaye nemi tsari game da ita maza allah sallallahu alaihi wasallama yace wannan wutar ku ta duniya da kuke gani maza Allah ya ce sai an linka ta su 70 za ta ba da zafin wuta wanda take ta lahira dan haka ya ce narukum fi dunya juz'un min 70 juz'an min nar al-akhirah au kama qala wutar ku ta duniya maza Allah ya ce yanki ne daga cikin yanki 70 wato na wutar lahira qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-hadith ar-rabi' wal-20 ba'da al-mi'a أنا عبد الله بن عمرو بن العاص أنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أنا أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك warhamni innaka antal ghafurur rahim wato abdullahi ibn amr ibn al-as allah ya kara masa yadda ya rawaito daga abubakar khalifa na farko daga cikin khalifofi hudu na manzon allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya ta musulmi ta hadu ta tabbatar da khalifancin na Abubakar Allah ya kara masa yadda khalifanci ne wanda yake ingantacce tabbatacce kuma dukkan mu'minai sun hadu akan cewa Abubakar wato shine fiyayyen al'umma bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani wato mai daraja mai martaba a ban kasa wanda ya kai Abubakar Allah ya kara masa yadda bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka shine ya rawaito wannan hadisi yake fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allimni du'a an ad'u bihi fi salati yace ya rasulullahi koyar da ni wata addu'a wadda zan roki ubangiji na da ita a cikin sallata zamu iya fa'idanta anan zamu iya fahimtar wato fikihun Abubakar Allah ya kara masa yadda yanda yake da zurfin fahimta game da al'amuran na addini saboda ya san da cewa sallah mahalli ne wanda ya dace mumini ya kaskanta kai ya roki ubangijinsa an gane ko domin ganawa ce ta musamman bawa yake yi da ubangijinsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu to dan haka anan Abubakar sai ya nemi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi addu'ar da ta dace yayi a irin wannan matsayi wanda yake mai girma Hausawa suka ce sanin hanya ya fi sauko Abubakar yana da tacaccen larabcin da zai iya hada kalmomin shi ya roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala to amma kasancewar ba wanda ya fi maza Allah sallallahu alaihi wasallama sanin abinda zai kusantar da bawa da Ubangijinsa don haka anan Abubakar bai kaɗi gabansa bai ce bari in tsara addu'ata zawai ta kanas ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullahi karantar da ni wata addu'a wadda zan roki ubangiji na da ita wato a cikin sallata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi kula allahumma ci ya ubangiji na lafazin allahumma asalin sadiya allahu ne ya unkin da aka shahi ta sai aka canza mimun kin ta tsaya matsayinta matsayin kenan allahumma shine ya allahu inni zalamtu nafsi yace ya ubangiji na lalle ni na zalunci kaina zulman kasira wato zalunci wanda yake mai yawa nan mai Abubakar Allah ya kara masa yadda yake wato yana kaskanta kanshi ne ga ubangiji subhanahu wataala cewa ya zalunci kansa zalunci wanda yake mai yawa dan babu bawan da zai kubutar da kanshi yace shi bai zalunci kansa ba an gane ko hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi ke cewa saddidu wa qaribu wa abshiru wa alamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi amali قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله مزعل الله يتي كديديتا كسنشي أبند أكتي كي مزعل الله يتي كي سنن باب دي لغا تشكينك واندا زيز إيرا أبو بكياما دا أي كنسا صحابي سكتي هركا يا مزعل الله يتي والله كوني ni kaina ban ba da iya hakukuwan da ubangiji na ya dora mu duk lokacin da ka tauye abinda Allah ya dora maka to ka zalunci kanka maza Allah yace wallahi ko ni yace aiki na ba zai tsiratar da ni a gobar kiyama yace illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai idan ubangiji na ya lullube ni da rahmarsa da fadlarsa to dan haka wannan ladabi ne daga cikin ladabba na addu'a kai furci ka tabbatar da cewa kai mai laifi ne kafin ka roki ubangiji subhanahu wataala bukatarka domin wannan sababi ne daga cikin sabubba wadanda suke na samun karbuwar addu'a ka tabbatar da kasawarka da kaskancinka cewa kai mai laifi ne ka gani yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera yace ya ubangiji na lalle ni na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa kuma idan muka koma alqur'ani zamu gano wannan karantarwa ce ta manzannin Allah subhanahu wataala kamar yanda Allah yake ba mu labari Adam alaihi salam da matarsa Hawwa da suka ci itaciyar da Allah ya hane su su ci da suke neman gafara ne suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin cha suka yi ya ubangijin mu mun zalunci kawunan mu dangane da ketar iyakar da kamala shine cin itaciyar da kace kar mu ci wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin in har baka gafarta mana ba ka ji kanmu ya ubangijin mu zamu kasance daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta haka idan ka koma annabi Musa alaihi salam yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfar lahu innahu huwal ghafurur rahim yace ya ubangiji na yace ni fa na zalunci kaina domin nayi kisan kaina kashe ran da ba a bani izini in kashe ta ba yace ya ubangiji na ka gafarta mu ubangiji ta'ala ya karbi roƙon sa ya gafarta masa haka annabi Yunus alaihi salam da ba a bashi izinin fita kafin ya fita ba a bashi izinin fita ya fita ubangiji ta'ala ya tsare shi a cikin cikin kifi mu yace ubangiji ta'ala yace wa zannuni idhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ash-shahid inni kuntu minadh dhalimin yace ya ubangiji na lalle ni na kasance daga cikin azzalimai masu zaluntar kawunan su domin ba a bani izinin fita ba na fita dan haka iya abinda ya dace a farko mutun ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne dan haka waccan addu'a ta cancanci a ce mata sayyidul istighfar wanda a farko kana tabbatar da cewa kai mai laifi ne Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ash-shahidu wa abu'u bi dhanbi ya ubangiji na ina tabbatar da laifi na cewa ni mai laifi ne don haka ya ubangiji na ka gafarta mun domin babu mai gafarar zunubi face kai to shine anan kenan a farko Abubakar Allah ya gara masa yadda yake cewa ya ubangiji na maza Allah ya ce masa abinda zaka ce ya ubangiji na inni zalamtu nafsi zulman kaseera lalle ni na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta babu kuma wanda ke gafarar zunubi face kai kaga anan yana siffanta ubangiji subhanahu wataala da sifar da ta dace da shi wanda wato yana daga cikin khasa'isur rububiyya ba wanda ke gafarar zunubi face ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda Allah yake faɗa mana a cikin suratu ali imran wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun الشاهد ومن يغفر الذنوب إلا الله أي لا يغفر الذنوب إلا الله با wanda ke gafarar zunubi face ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake cewa qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqanu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to dan haka anan manzo Allah yace ma abubakar ta ce wala yaghfiru dhunuba illa anta ba wanda ke gafarar zunubi face kai wato ya ubangiji na sai ce faghfirli maghfiratan min indik ya ubangiji na ka gafarta mun gafara ta musamman daga wajenka me yake nihi da cewa daga wajenka ma'ana kar a kiyasta aiki na da gafararka ya ubangiji na fadlaka nake nema gafara ta musamman daga wajenka an gane ku domin kasancewar shi zunubi di yawan shi game da fadala ta ubangiji subhanahu wata'ala da rahmarsa bai taka karaye kariya ba gafarar ubangiji subhanahu wata'ala fadi gare ta rahmarsa fadi gare ta yalwa gare ta idan haka kenan kar bawa ya ga girman zunubinsa kuma karka kalli wani yawan aikinka kamar yanda shi anan manzon Allah ya ce ma Abubakar ce da ubangijinka faghfirli maghfiratan min indik ya Allah ka gafarta mun gafara ta musamman daga wajenka ma'ana fadlaka nake nema kamar yanda hadisi ya inganta a cikin sunan Tirmidhi Anas bin Malik Allah ya ƙara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Ubangiji ta'ala da kansa ke cewa yabna adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubani yabna adama law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak yabna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataituka bi qurabiha maghfira Ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam matukar kana rukuna kana neman gafara ta ubangiji ta'ala yace zan gafarta maka dukkan zanubanka ba tare da nakula ba ubangiji ta'ala yace ya kai dan adam da a ce zanubanka za su kai iya gulgudan inda dibin kai yake ganowa in ka daga kanka sama shine anan sama ko kuma law balagat dhunubuka anana sama ma'ana ta biyu inda zanubanka za su kai gizagizai na sammai na sama wato a yawa ubangiji ta'ala yace fum mastaghfartani sannan ka roke ni gafara ubangiji ta'ala yace ghafartu minka ma kana minka wala ubani duk zanuban da kake da su ubangiji ta'ala yace zan gafarta maka ba tare da nakula ba sai ce yabna adama ya kai dan adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya da za ka zo mun da cikin kasa gaba daya zanubanka ne na kai kadai sun malakitani la tushriku bi shay'a sannan ka hadu da ni halin baka hada bautata da wani ubangiji ta'ala yace la ataituka bi qurabiha maghfira na rantsi da girma na da buwayata ubangiji ta'ala yace zan zo maka da cikin kasa da gafara dan haka kenan anan manzon Allah yace ma Abubakar ce faghfirli maghfiratan min indika ya Allah ka gafarta mun gafara ta musamman daga wajenka kenan kar a kalli aiki na fadlaka nake nema sai yace warhamni ya ubangiji na ka ji kaina ka lullube ni da rahamarka innaka antal ghafurur rahim lalle kai kai ne mai matukar gafara ga duk wanda ya tuba kuma kai ne maji kai dangane da bayin ka mu'mine mukalli karshen wannan addu'a da mi Abubakar Allah ya kara da mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Abubakar cewa yayi tawassuli da su a cikin wannan addu'a sunayen Allah subhanahu wata'ala waɗannan wanda suka dace da bukatarsa al-ghafur da ar-rahim tunda anan da yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera sai yace wala yaghfiru dhunuba illa anta sai yace faghfirli maghfiratan min indik iya abinda Abubakar yake ruko anan gafara ta zunubi in aka ce gafara shine an ciro shi ne daga al-ghafr an gane ko an ciro kenan maghfira daga al-ghafr al-ghafr bi ma'ana as-satr wa tagdiya laifinka gaba ɗaya kake fatan cewa Allah ya lullube shi kar ma wani ya gani balantana ka kunyata ko ka aibanta a gobe kiyama to shine anan kenan tunda gafara yake ruku kenan menene ya dace sunan da zai dauka daga cikin sunayen Allah yayi tawassuli akan neman biyan bukatarsa shine al-ghafur kuma can yana cewa inni zalamtu nafsi zulman kaseera mutumin da ya zalunci kanshi menene zai kankare mishi wannan zalunci sai rahama ta Ubangiji subhanahu wataala dan haka in ka dauki waccan aya ta farko da muka karanta mi annabi Musa annabi Adam yake cewa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna in har baka gafarta mana ba ka ji kanmu haka annabi Musa alaihi salam lokacin da yake kaskanta kai yana addu'a ga Ubangiji subhanahu wataala lokacin da aka samu wasu mutane wanda annabi Musa ya zabu mutum 70 daga cikin mutanansa wanda suka tafi suka ji zancen Allah da suka ji zancen Allah suka ce ai ba za su gasgata Musa ba dan sun ji zancen Ubangijinsu sai sun ganshi ido da ido take yake Ubangiji ta'ala ya saukar da wata tsawa gaba daya suka hallaka kamar yadda Allah yake cewa waqtar Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadhatuhum arrajfa qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin sai faghfir lana sai ce warhamna ya Allah kai mana gafara ya Allah kai mana rahama haka kuma in ka dauki waccan addu'a mai annabi Musa yace qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la sai ce innahu huwal ghafurur rahim to dan haka anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Abubakar cewa ga sunaye biyu wanda za a yi tawassuli da su a cikin wannan addu'a shine yake cewa innaka antal ghafur lalle kai kai ne mai matukar gafara al-ghafur sigatul mubalaga ne ma'ana mai yawan gafara in ka ce gafir mai gafara ghafar mai yawan gafara al-ghafur wanda yake matuka a wajen gafara ar-rahim wanda yake majikai shine Ubangiji subhanahu wataala to wannan addu'a ina ne mahallin yinta mahallin yinta wasu malamai suna ganin cewa zaka yi ta ne a cikin ruku'u ko a cikin sujada wasu kuwa suna ganin cewa a ƙarshen tahiyya kafin ka salimce zaka yi illa kasancewar duk inda ya dace a yi addu'a a cikin sallah ba laifi kakan iya yin wannan addu'a domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana mahallin da ya dace mu yi addu'a a cikin sallah shine a cikin wannan sujada da kuma tahiyya ta ƙarshe kafin mutun ya salimce wanda a cikin sujada hadisi ne sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a manzo Allah yace a ruku'u yace ku girmama ubangijin ku ma'ana ku yawaita tasbihi sai yace sujada yace ku yi kokarin addu'a fa qaminun an yustajaba lakum ya cancanta a karbo addu'ar ku don haka a wata riwaya manzo Allah yake cewa babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da goshinsa yake kasa don haka manzo Allah yace ku yi kokari ku yi addu'a to dan haka wannan addu'a farkon inda ya dace ka yi ta wato shine a cikin sujada mahalli na biyu bayan kai tahiyya kai salatul ibrahimiyya ka roki ubangiji subhanahu wataala tsari game da wadancan abubuwa guda hudu zuwa biyar sannan abin da ya dace ya biyo bayan irin wannan addu'a da duk wata addu'a wadda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kar mu manta a hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni lafazin tahiyya tafin hannuna na tsakanin tafukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ƙarshe manzon Allah yake cewa ya zabi addu'a wanda tafi kayatar da shi yayi kenan in yayi tahiyya. Dan haka anan zaka gane fikihun malam bayan ya zo da waccan addu'a. Kaga farko dai lafazin tahiyya aka zo da shi. Bayan shi me ya biyo baya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan shi me ya biyo baya kenan neman tsari da waɗannan abubuwa guda hudu. Sannan sai muka zo kan wannan hadisi game da wannan addu'a. الحديث الخامس والعشرون بعد المئة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عائشة الله إكرمته يدا كيشوا مزال الله صلى الله عليه وسلم باين سوكر إذا جاء نصر الله والفتح tace ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan da dai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba sallatar wata salla. An gane ko kenan farilla ko nafila? Tace illa yaqulu fiha, face manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada a cikin wannan salla subhanaka rabbana wa bihamdika, sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu game da duk abin da bai dace da kai ba, abin da ake jingina maka, wa bihamdika kuma dukkan wani yabo cancanta ne gare ka. Allahumma ghafirli, ya ubangijina ka gafarta mu. Haka Aisha tace tunda suratul nasr wato ta sauka, ko kace suratul fath, ma'ana tunda idza jaa nasrullahi ta sauka. Bayan saukarta Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba sallatar wata salla face a cikin sallar sai yayi wannan tasbihi subhanaka rabbana wa bihamdik, sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu da yabanka, sai yace Allahumma ghafirli, ya Allah ka gafarta mu. A wani lafazi Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi, yana yawaita fada a cikin ruku'unsa da sujudarsa subhanaka allahumma, sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu. An gane ko bambancin wannan lafazi da wancan kenan dadin allahumma? Rabbana, ya ubangijinmu, wa bihamdika, da yabanka. Allahumma ghafirli, ya Allah ka gafarta mu. Kuma ƙarin fa'ida akan zawwa da wannan lafazi, wannan lafazi shi ya nuna mahallin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a, shine a cikin ruku'u da sujada. Ngane ko? Domin ita wannan sura wadda ake kiranta suratul nasr ko ka kiraye ta suratul fath, duk da cewa in kace suratul fath kai tsaye zai koma zuwa inna fatahna laka fathan mubina. A wannan riwaya ta wurin shi ake ambatanta wata sura ake kiranta suratul fath ko a yawa suratul fath, suratul wannan fa fath wacce inna fatahna wannan nasiri take a wannan to yawa kasancewar kenan ita wannan sura, domin ta sauka ne gab da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana karshen rayuwarsa. Ita kuma wannan sura da ta sauka labari ne take badawa game da kusantar ajali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka me Allah yake faɗa idza jaa nasrullahi wal fath, idan taimakon Allah subhanahu wata'ala da cin nasararsa ya zo ma bayinsa muminai, ma'ana suka yi rinjaye akan abokan gabansu, wal fathu wato da buɗe Makka da yaki, an gane ko al-fathu anan abinda ake nihi fathu makka ubangiji ta'ala yace wa ra'aitan nasa yace kaga mutane yadkhuluna fi dinillahi afwaja suna shiga addinin Allah jama'a jama'a wanda ba tilasa su ba akai jama'a sun fahimci addinin musulunci shine addini wanda kasancewar sun fahimci gaskiyar sa suna kwadayin sa ta ko ina jama'a suka ringa zawwa tururu suna karbar musulunci a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah yace masa wa ra'aitan nasa kaga jama'a yadkhuluna fi dinillahi suna shiga addinin Allah afwajan afwajan ma'ana jama'a jama'a lafazin afwaj jam'i ne na fauj idan aka ce fauj wato shine kamar kungiya jama'a waɗanda suke masu yawa ubangiji ta'ala sai ya ce fasabbihi bihamdi rabbika in har kaga haka ya tabbata to kai tasbihi da yabon ubangijinka wastaghfirhu kuma ka roke shi gafararsa an gane ko innahu kana tawwaba domin ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar amsar tuba ne ga duk wanda ya tuba to kasancewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bude makka da yaki ubangiji ta'ala ya saukar masa da wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ringa fassara ta tunda ni Allah yace masa fasabbihi bihamdi rabbika kai tasbihi da yabon ubangijinka kenan shine yace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika kaga fasabbihi mi yace sai yace subhanaka allahumma bihamdi rabbika sai yace wa bihamdika wastaghfirhu sai yace allahumma ghfirli yace ya Allah ka gafarta mu to dan haka kasancewar shine anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa sakon da Allah ya dora masa ya isar da shi wannan abin da Allah ya nuna masa alamar cewa ajalin shi ya kusa to kuma ga abin da ake horon shi cewa ya tattara kayansa kenan karshen lokacin shi ya zo dan haka kuma wannan malamai suke cewa shi yasa babu wata addu'a wanda ya dace mumini ya nace a ƙarshen rayuwarsa saboda sama da roƙon gafara ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yanda anan a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne aka ce masa fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi da yabon ubangijinka kace subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to dan haka Aisha take cewa tunda iza ja'a ta sauka ta ce da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sallatar wata salla face sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fada a cikin ruku'un sa da sujudarsa wannan to dan haka kasancewar wannan shine kenan ɗaya daga cikin nau'ikan tasbihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin ruku'u da sujuda an gane ko imma kace subhanar rabbiyal azim wa bihamdihi subhanar rabbiyal azim wa bihamdihi kenan a cikin ruku'u a sujuda kace subhanar rabbiyal a'la wa bihamdihi subhanar rabbiyal a'la wa bihamdihi ko kuma kai wannan tasbihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ko kuma irin su subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh da sauran ne duk tasbihin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da al-Imam al-Bukhari ya gina babi na musamman babu du'a fi ruku baban da ke bayani dangane da halaccin yin addu'a a cikin ruku domin malaman malikiya Allah ya ji kansu su suna ganin rashin halaccin karhancin yin addu'a a cikin ruku sai dai kai a cikin sujada menene dalilin ku suka ce fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an sai yace fa amma ruku'u fa azimu fihi ar-rabba wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a fa taminun an yustajaba lakum manzon Allah yace ku saurara ku san da cewa ni dai an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u sai manzon Allah ya ce fa amman ruku'u kusan dai ruku'u abin da ya dace ku yi manzon Allah ya ce fa azimu fihi rabba ku girmama ubangijinku ma'ana ku yawaita tasbihi an gane ku sai ya ce wa amman sujudu sanadi sujada fa jitahidu fi du'a manzon Allah ya ce ku yi kokarin addu'a sai suka ce an kasa an raba kenan ruku'u abin da ya dace mutun yayi tasbihi kar yayi addu'a a sujada me ya dace mutun yayi suka ce su wannan addu'a to malaman suka ce a wannan hadisi babu dalilin da ya nuna rashin halaccin yin addu'a a cikin ruku'u yana nuna dai komai ga mahallin da ya dace a yawaita shi a ruku'u abin da ya dace kenan tasbihi a sujada abin da ya dace wato shine addu'a amma tare da cewa ya halatta ayi addu'a a cikin ruku'u dan haka a wannan da Aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yawaita fada a cikin ruku'unsa da sujadarsa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu sai ce wa bihamdika da yabanka allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta mu kaga lafazin allahumma ghfirli wannan addu'a ce domin ruko ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi cewa Allah ya gafarta masa dan haka wannan dai yana nuna mana na ɗaya daga cikin ladabba na addu'a shine gabatar da kyaukyawan yabo ga Ubangiji subhanahu wata'ala kafin ka ce ya Allah ba ni kaza to abinda ake bukata ka gabatar da wani yabo wanda yake ya cancanta ga Ubangiji subhanahu wata'ala kaga kafin ya ce Allahumma ghafirli mi yace cai subhanakallahumma rabbana wa bihamdika sarki ya tabbata gare ka ya Ubangijinmu sai ce wa bihamdika kuma da yabanka wannan hadisi kuma na nuna mana cikar wato shine ubudiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana cikar kasancewar manzon Allah bawa ne anan yana kaskanta kansa ne ga Ubangiji subhanahu wata'ala yana roƙon Ubangiji cewa ya gafarta masa kuma wannan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takanas ba a turo shi ba dan ya dawoma a duniya wani sako ne aka dora masa yazo ya isar da shi in ya isar da wannan sako sai ya tattare ya nashi ya koma makoma shine haduwa da Ubangijinsa subhanahu wata'ala nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.